Thank you. Gano gobe din ga wata wai meke faruwa ne eh ba magana yanzu a can to yana dauka kenan Allah shi kyauta sai ce wa kana idha hala laylatu thnaini دون منذره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما النبي صلى الله عليه وسلم يكسن إذا حال دون منذره غيم أو سحاب إذا وان جرجد كو هدري يشغ تكاني شد تكاني غنو وطا أدران شعبان 30 معنى أن يون شعبان نا 20 ترى إذا رانا تفادي wannan daren ko dai ya zama daya ga daren daya ga watan Ramadan in an ga wata ko ko kuma in ba a ga wata ba yana nan a matsayin daren Sha'abana shi sai ya kira shi anan laylatul salasira daren 30 ga watan Sha'aban duna manzari ghaimun aw sahabun hadari ko girgije ya shiga tsakanin ganin manzon Allah da ganin watan alaihi salatu wassalam akmala iddat Sha'abana 30 yawman sai ya cike Sha'abana kwana 30 thumma samahu sannan ya azumci Ramadana walam yakun yasumu yawmal ighmami annabi alaihi salatu wassalam baya yin azumi wunin nan da aka yi girgije a daren sa wannan dare na bayan rana 29 ga watan Sha'aban to wannan daren idan an yi watin hazo ba a ga wata ba wunin da za a shiga gobe shine wunin sa shi yake cewa yawmul ighmam ko mun gane to baya yin azumi wannan ranan yace bari yayi wato bari yayi abin nan kan dagarki ko da ba a ga watan nan ba dai to bai asara ranar ba in kuma an gani to bai sha ruwa a Ramadana ba to manzo Allah baya wannan kan dagarkin wala amara bihi kuma annabi alaihi salatu wassalam bai umarci sahabbai su yi wannan kan dagarkin ba bal amara بأن يكمل عدة شعبان 30 إذا غم أبن دي أمرني دي شيشي النبي عليه الصلاة والسلام شوى أتكي كوانكين شعبان كوانا 30 إذن أكشام كان شوى تنبع أغنشبا سبود أينهن هدر يكو جرجج وكان يفعل ذلك كما أعيك شيء هكا منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي أعيك تاوى فإذا فعله وهذا امره dan ya zama aikace ga abin da ya aikata sannan kuma da baki ga umarnin da ya bayar wala yunaqidu hadha qawluhu kuma wannan baya cin karo da fadin sa da yace fa in ghumma alaykum faqduru lah idan an sha makance muku shi watan to ku kaddarta masa kwanakin sa ma'ana ku yi mishi ainihin lissafi na kaddarawa ina ma'anar lissafi na kaddarawa wannan riwayar Bukhari kenan daga ainihin sahabi Abdullahi dan Umar da al-Imam Muslim fa innal qadra abunda yake nufi da kaddartawa huwa al-hisabul muqaddar lissafi na ainihin kirdado wal muradu bihi abun nufi da kirdado al-ikmalu cike wata kama qala kamar yadda a wani waje yace fa akmilu al-idda ku cike lissafin sa والمراد بالإكمال أبندا كنفي دتشكاوا إكمال عدة الشهر الذي غمى شك أينهم ونوتا ونديشج دهو بأغنصوا كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري كما يدب أتكن حديثي إن قنتتش وند الإمام البخاري فتر لمن زال صلى الله عليه وسلم يتشي فأكملوا عدة شعبان كتك يوم كوانكين شعبان wannan riwayar Bukhari daga ainihin sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wa qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasumu hatta tarahu kar ku sake ku yi azumi sai kun ga wata wala tufturu hatta tarahu kar ku sake ku sha ruwa sai kun ga wata fa in ghumma alaikum fa akmilu al-idda idan an batar muku da shi an sha makance ganin ku daga barin sa to ku cike kwanakin wannan kuma riwaya al-Imam Malik kenan a cikin littafin shi al-Muwatta da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi dukkanin su daga sahabi Ibn Abbas har ila yau al-Imam Muslim ya fitar da riwaya kwatan kwacin wannan daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su mala yace wallazi amara bi ikmali iddatahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cike shi ne mene huwa ash-shahru allazi ya gummu wannan wata wanda yake ainihin sha makantuwa ba a ganin sa wa huwa inda siyamihi wa inda al-fitri min wato shine wajen azumtar sa da kuma shan ruwan sa an rasa mai ra'ayi azumi ra'ayi ko a sharuwa sai wa asrahu min hadha qawli sai fito da magana qarara yace ash-shahru tis'atun wa 20 wata a musulunci kwanaki 29 ne fala tasumu hatta tarawhu kar ku yi azumi sai an ga wata fa in ghumma alaykum fa akmilu al-idda idan an sha makance muku shi ku cike kwanakin ku al-imam al-bukhari ya fitar da wannan riwaya daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda wa hadha raji'un ila anna ila awwal ash-shahri bi lafzihi wannan yana komawa kenan zuwa ga farkon wata bayani akan farkon wata ta hanyar magana bakin sa wa ila akhirihi bi ma'anahu da kuma bayani akan karshen wata ma'ana hadisin ma'ana ina ne za a cika karken ina ne za a cike da shi fa akmilu al-idda karken watan da yazo karki ba farkon watan da za a shiga ba ina fata mun gane dan ranar ta zo ne tsakankanin karken watan sha'abana da farkon watan ramadana to sai zama an yi kwana 29 wuni 29 an shiga daren da zai zama ko dai daren 1 ga watan ramadana ko daren 1 ga 30 ga watan sha'aban sai idan ba a ga wata ba to me abin da za a cikata shine a cikata watan da ya kai karke din ba wai a cike ta hanyar fara sabon wata ko da ba a ga ainihin jinjirin wata din ba wannan aiki ne fi ba fahada fala yajuzu ilga'u ma dalla alayhi lafzuhu wa itibaru ma dalla alayhi min jihati alma'ana da haka baya halasta ainihin wato a wurgar da abinda lafazi ke nunawa qarara a kama abinda zai iya daukan ihtimali a cikin ma'ana kaga cewa ya asharu tis'atun wa 20 fala tasumuha ta tarahu fa in gumma alaikum fa akmilu al-idda yanda kaga wannan lafazin kamar yana cewa ne a cika adadin kawai iya 29 shine cewa lafazin zai iya daukan ihtimalin wannan ma'ana amma qarara abinda lafazin ke nufin a cike wancan wata sai yace wa qala a wata riwaya yace asharu 30 wata yana yin kwana 30 wa sharu tis'atun wa 20 wata yana kwana 29 fa in gumma alaikum fa uddu 30 idan ba ku ga wata ba to ku lissafa kwana 30 wannan riwayar muslim kenan daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa wa qala a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasumu qabla ramadana wasumu liru'yati kar ku sake ku yi azumi kafin watan ramadana kar ku yi azumin tarban wata sumu liru'yati ku yi azumi idan an ga wata wa aftiru liru'yati ku yi azumi idan an ga wata shine ma'anan liru'yati anan ma'ana biru'yati wannan tanawub ne tsakanin huruful jarri sumu biru'yati wa aftiru biru'yati ay bi sababi ru'yati ba lamu ta'lil bane ba sumu liru'yati anan yana wakiltan ba'un ne kamar yadda Allah ne yake fada tun da yake cewa allazina idza katalu 'alan nasi ma'ana shi idza katalu minan nasi allazina idza katalu 'alan nasi wadanda sun suka au akan mutane a minan nasi suka auna daga mutane to huruful jarri da ma suna da irin wannan dabi'ar ta wakiltar junan su prepositions to shine irin wannan sumu bi ru'yati ku yi azumi bi sababi ru'yati wa aftiru bi ru'yati fa in halat dunahu ghamamatu idan wani girgije hadari ya shiga tsakankanin ganinku da asalin jinjirin watan fa akmilu 30 sai a cike kwana 30 wannan riwaya al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka fitar da ita riwaya ce take da ainihin shawahid da suka inganta ta wa qala wa ta riwaya yake cewa la taqaddamu ash-shahra hatta tarawu al-hilala kar ku yi azarbabi ku fara lissafin wata har sai an ga jinjirin wata aw tukmilu al-idda ko kuma kun cike adadin na baya kar ku ce yau daya ga wata sai in an ga jinjirin wata bayan an yi wani 29 ko kuma an cike 30 to washe gari ya zama daya ga wata aw thumma sumu sa'an nan daga nan sai ku yi ta azumi hatta tarawu al-hilala har sai kun ga jinjirin wata aw tukmilu al-idda ko kuma ku saki ci ga lissafi ma'ana ku yi azumi 29 in kun ga wata ku sauke in ba ku ga wata ba ku cike 30 wannan riwaya al-Imam Abu Dawud ce da al-Imam Nasa'i da al-Imam Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban dukkanin su daga sahabi Huzaifah dan al-Yaman Allah ya kara masa yadda da isnadi ingantacce wa qalat Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatahaffadhu min hilal sha'bana ma la yatahaffadhu min ghairi uwar mu'mini Aisha Allah ya kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdadan watan sha'bana fiye da sauran watanni yana lissafa da shi dalla dalla thumma yasumu liru'yati sannan sai ya azumi idan an ga sabon jinjirin wata fa in ghumma alaihi idan ba a ga watan ba adda sha'bana 30 yawma sai ya lissafa watan sha'ban din kwana 30 thumma sama sannan sai ya azumi sahu Daraqutni wa Ibn Hibban mala yace Daraqutni da Ibn Hibban sun inganta wannan riwaya al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaimah da Hakim da shi kanshi Daraqutni din dukkanin su sun fitar da wannan ainihin riwaya da isnadi ingantacce wa qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqdiru 30 ku yi azumi da ganin wata ku sha ruwa da ganin wata idan ba a ga wata ba sai a kaddara cewa yayi kwana 30 riwayar Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira wa qala la tasumu hatta tarahu kada wanda ya azumi sai ya ga wata sai an ga jinjirin wata wala tuftiru hatta tarahu kada wanda ya aje azumi sai an ga wata fa in ughmiya alaikum idan an boye muku shi faqdiru la sai kuma salisafin 30 wa qala la taqaddamu ramadana kada ku yi azarbabi ku shiga gaban ramadan wa fi lafzin la taqaddamu bayna yaday ramadana bi yawmin aw yawmayni kar ku riga yi azumin ramadana da azumin wuni guda ko wuni biyu illa rajulan kana yasumu siyaman falyasum sai dai in mutumin da ya saba yin wani azumi dama can yana yin azumin nafila sai zama yau an zo ana 27 ko 28 ga watan sha'bana kuma daidai da ranakun azumin sa litinin ko alhamis kuma kamantar su wannan babu laifi zai iya yin azumin sa al-Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira mallan ya ci gaba da cewa والدليل على ان يوم الاغماء داخل في هذا النهي abinda yake nuna cewa wannan rana ta ainihin wadda akai hadari ko akai girgije a daren da ya gabace ta a ƙarshen sha'bana dalili akan cewa ta shiga cikin ranakun da aka hana yin azumi hadith ibn abbas yarfa'uhu al-imamu binna ibn abbas sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta hadisi ga manzon Allah yace la tasumu qabla ramadana kar ku yi azumi kafin watan ramadana wasumu li ru'yatihi amma ku yi azumi idan an ga watan ramadan wa aftiru li ru'yatihi ku sha ruwa idan an ga watan shawwal fa in halat dunahu ghamama idan wani hadari ya shiga tsakanin ku da ganin fa akmilu 30 sai ku lissafa 30 zakarahu ibn hibbana fi sahihi ibn hibbana ya ambaci wannan a cikin as-sahih din sa da isnadi kikkiawa haka Ibn Khuzaimah shi ma ya kawo wannan riwaya da isnadi kikkiawa sai ma yace wa qala sumu li ru'yatihi aw afdiru li ru'yatiko haka ne fa hadha sarihun fi anna sawma yawm al-ighmam min ru'ya min ghairi ru'ya wala ikmali 30 sawmun qabla ramadana wannan qarara yake nuna cewa idan mutum yayi azumi rana hadari din nan min ghairi ru'ya ba tare da ya ga wata ba wala ikmali 30 ba kuma tare da an cike kwana 30 ba irin wannan saumun qabla ramadana to dai yake da a ce yayi azumi kafin ramadana wa qala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqaddamu shahra illa an tarau al-hilala kar ku shiga gaban wata sai kun ga jinjirin wata aw tukmilu al-idda ko kuma ku cike kwanaki wala tuftiru hatta tarau al-hilala aw tukmilu al-idda kar kuma ku sha ruwa sai kun cika ainihin wato sai hatta tarau al-hilala sai kun ga farin wata aw tukmilu al-idda ko kuma ku cike 30 qala annabi alayhi salatu wasallam yake cewa a cikin wata riwaya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hala bainakum wa bainahum sahabun wa bainahu sahabun fa akmilu al-iddata 30 wala tastaqbilu ash-shahra istiqbalan
cewa ku yi azumi in an ga wata, ku sha ruwa idan an ga wata, idan girgiji ya shiga tsakaninku da tsakanin ganin watan, fa akmilu al-iddata 30, sai ku cike lissafin kwanaki 30. Wala tastaqbilu ash-shahra istiqbalan, kar ku dinga zaman jira, ku dinga yin azumi kafin watan yayi, kada ku dinga azumin tarbar wata. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi Tirmidhi zai fitar da shi, yace hadisi ne kikkiawa kuma ingantacce. Har ila yau al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallad na 4 shafi na 207 a cikin littafin shi na Sunan al-Kubra ta al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi, Allah ya gafarta musu gaba daya. Sai malam yace wa fi an-Nasa'i min hadisi Yunus an Simakin an Ikrima an Ibn Abbas yarfa'uhu, a cikin littafin al-Imam an-Nasa'i akwai hadisi daga Yunus, daga Simaku, daga Ikrima. Ikrima yace daga Ibn Abbas yarfa'uhu, Ikrima yace Ibn Abbas yana danganta wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa annabi yace sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa iddu 30, ku yi azumi idan an ga wata, ku yi sharuwa idan an ga watan Shawwal, idan ba ku gani ba an boye muku shi, to ku ainihin yin azumin kwana 30, summa wato ku yi ku cika Sha'bana kwana 30, summa sumu, sannan sai ku yi azumi. Wala tasumu qablahu yawman, kar ku yi azumin wuni guda kafin Ramadana. Fa in hala bainakum wa bainahu sahabun, idan wani girgije ya shiga tsakaninku da ganinsa, fa akmilu al-iddata 'iddata ash-shahr Sha'bana, sai ku cika ainihin kwanaki kwanakin Sha'ban. Imam an-Nasa'i fitar da wannan a cikin ainihin kitabu sunan littafin sa Sunan al-Kubra, Sunan al-Baihaqi da isnadi amin Sunan al-Ibn Ma'a, Sunan an-Nasa'i da isnadi kyakkyawa. Qala Simak an Ikrima an Ibn Abbas tara an-nasu fi ru'yati hilal Ramadan, Ikrima yace daga Ibn Abbas mutane suna ta gogoriyo tamara, ana ta gogoriyon kokarin ganin watan Ramadana. Fa qala ba'dhum al-yawma, wasu ka ce yau ne za a ga wata, gobe azumi. Wa qala ba'dhum ghadan, wasu ka ce a sai gobe ba za a ga wata yau ba, gobe ma za a sha ruwa ne. Fa da'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa dhakara annahu ra'ahu, sai wani mutumin kauye yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa shi ko ya ga watan nan. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah ya ce da shi, atashhadu an la ilaha illallah, shin kana shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah, wa anna muhammadar rasulullah, shin ka shaida cewa Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne? Qala na'am, wannan mutum ya ce kwarai kuwa. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallama bilalan, sai manzon Allah ya umarci bilalu. Fanada fin nasi, ya kira zuwa ga mutane yayi shaida, sumu jama'a ku kama azumi. Daga nan san da aka ji kiran shike nan kowa sai da cin abinci, ba wani maganar ramuwa. Daga nan an yi azumi kenan, ana kaiwa magariba an yi daya. Thumma qala, sannan sai manzo Allah ya ce sumu li ru'yati, ku dinga azumi in an ga wata. Wa aftiru li ru'yati, ku dinga shan ruwa kuma in an ga wata. Fa in ghumma alaikum fa uddu 30 yawman, idan watan an sha makance muku shi, sai ku yi lissafin kwana 30. Thumma sumu, sannan ku yi lissafin azumi. Wala tasumu qablahu yawman, kar ku sake ku yi azumi ko kwaya ɗaya ne kafin wannan rana. Wannan hadisi al-Imam Dawud-Qutni ya fitar da shi a cikin littafin shi As-Sunan. Malam yace wa kullu hadhihi al-ahadith sayyatun, kaga duk waɗannan hadisai da kaji to ingantattu ne. Fa ba'dhuha fi sayyi, wasu suna cikin Bukhari da Muslim. Wa ba'dhuha fi sayyi Ibn Hibban, wasu na littafin As-Sahih da Ibn Hibban. Wal Hakim, wasu na littafin Musnad na Imam al-Hakim. Wa ghairihima, wasu kuma suna cikin wasu tafan daban. Wa in kana qad'u illa ba'dhuha bima la yaqbahu fi sihhati al-istidlal bi majmu'iha, duk da yake wasu hadisan an samu wasu malamai sun soki ingancin su kamar wancan na Simaku dan Harb, amma wannan bai hana ai hujja da shi ba a umumance idan an hada shi da sauran hadisan da suka zo akan nasu. Ina fata mun gani. akwai hadisan da daidaiwa an kadauke su kadai a cikin kadiyar ba su inganta ba, amma idan an hada su da wasu wadanda suka inganta sai su zama sun samu karin karfi cewa lalle wannan doka haka take cewa ai azumi 29 a sharuwa in ba a ga wata ba a cike 30 haka kafin azumi ai kwana 29 a watan sha'abana sai a kame baki daga barin ci da sha da ainihin surutun banza da jima'i azumi kenan. Idan ba a gani ba sai a ce to sha'abana yayi 30 a kara mishi kwana daya wan shekare sai a tashi da ainihin azumi. Ina fata mun gane wannan jama'a. Malai ci gaba da cewa fa in kana qad'u illa ba'daha wa in kana qad'u illa ba'daha bima la yaqdahu fi sihati al-istidlal bi majmu'iha wa tafsiru ba'daha ba'd. Sannan kuma ayoyin suna fassara junan su wa atibaru ba'daha bi ba'd. Wasu kuma suna ainihin aran ma'ana daga ƴan uwan su wa kulluha tusaddiqu ba'daha ba'd. Dukkanin hadisan suna gasgata junan su ne. Wal muradu minha muttafaqun alayh. Abinda hadisan suke nufi gaba ɗayan su malamai sun hada akan shi magana ce sananne a cikin ilimi. Yana so zai raddin wasu maganganu da zai mana dogaye game da wasu sahabbai da wasu mutane da suke da fasara sabanin wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan mas'ala. Fa in kila fa idza kana hadha hadiyuhu hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama. Yace idan wani mai magana yace to yanzu wannan ita ce shari'ar manzon Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan wannan shine tafarkin nasa fa kaifa halu khalafahu Umar ibn al-Khattab. Ya kai sahabi kamar Umar dan Khattab khalifa na biyu daga cikin halifin musulunci ya saba wannan fatawa, wa Ali ibn Abi Talib ya kai babban sadauki babban malamin cikin sahabbai khalifa na hudu radiyallahu anhu shi ma ya saba wa wannan ainihin karatun, wa Abdullahi ibn Umar ya kai babban malami cikin sahabbai Abdullahi dan Umar shi ma ya saba wa wannan, wa Anas ibn Malik da Anas dan Malik daya daga cikin waɗanda suka fi kowa dadewa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai bai faɗi wannan ba, wa Abu Hurairata da sahabi Abu Huraira hafizus sahaba, wa Muawiya da sarkin musulunci Muawiya radiyallahu anhu, wa Amr ibn al-As da babban zahidi Amr ibn al-As, wa Hakim ibn Ayyuba al-Ghifari da wani sahabi mai wannan sunan Hakim dan Ayyuba al-Ghifari, wa an Aisha wa Asma'u ibnata Abi Bakr da kuma wa Aisha wa Asma'u ibnata Abi Bakr. Ha kuma an kansu an karbo irin wannan zance daga Aisha da Sayyidina da binnan Asma'u ya'yan Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu wa anhuma, wa khalafahu Salim ibn Abdullah kuma Salim dan Abdullah shi ma ya saba wa wannan tafarkin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa mujahidin wa Tawus wa Abu Usman an-Nahdi. Duka waɗannan malamai cikin tabi'ai sun saba wa wannan fatawa bayan waɗancan malamai cikin sahabbai su suke bi, wato su waɗannan suna bin waɗancan cikin sahabbai, wa Mutarif ibn Shakir wa Maimun ibn Mihran wa Bakr ibn Abdullah al-Muzanni. Hakanan akwai daga cikin atba'u tabi'ina akwai malam Maimun dan Mihran da Abubakar dan Abdullah al-Muzanni da ainihin hakanan kuma wa kaifa khalafahu imamu ahli alhadisi wassunna. Ya kuma akai ainihin malamin hadisi babban malamin hadisi ko da sunna uke bayan Salim dan Abdullah sai Mujahid da Tawus da Abu Usman an-Nahdi da Mutarrif dan Shakhir da Maimun dan Mihrana da Bakar dan Abdullah al-Muzanni, du waɗannan cikin atba'u tabi'ina da tabi'ai dukkanin su sun saba wannan fatawar. Wa kaifa khalafahu imamu ahli sunnati Ahmad ibn Hanbal. Haka kuma ya akai babban malamin sunna limamin musulunci al-imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani ya akai shi ma ya saba wannan fatawa. Yana ta koro mana malamai waɗanda zaka ji maganganu daga gare su waɗanda fatawarsu ba irin wannan fatawa bane, wa nahnu nujidukum aqwala ha'ula'i musnada. Za mu kawo muku maganganun waɗannan inji Ibnul Qayyim da isnadojinsu. Fa amma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kaga dai babban sahabi ɗaya daga cikin halifufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda. Fa qala al-Walid ibn Muslim akhbarana Thawban an abihi an makhulin anna Umar ibn al-Khattab kana yasumu idha kanat as-sama'u fi tilka al-layla mughima.
Akbar labari cewa wannan babban sahabi daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance yana yin ainihin wato azumi a wunin da daren wunin a farkon watan azumi wato bayan an yi kwanaki 29 to a kwana na 30 na Sha'ban idan akai hadari mughima ya zama akwai hadari akwai girgije gobe sai ya tashi kawai yana azumi wa yaqulu yana cewa laysa hadha bitaqaddum wannan da nayi ni ba nayi sabu zarce bane ba na shige bane walakinahu taharri sai dai taka tsantsan ne haka aka ruwaito sai dai wannan isnadin da ka kalle shi ka san bai inganta ba saboda makhul bai riski Umar dan Khattab ba don da ya san isnadi da ya kalle wannan ya san bai inganta ba jama'a wannan mutumin makhul daga cikin tabi'ai ne amma lam yudrik Umar ibn al-Khattab da haka wannan magana ba ta da inganci daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda na daya kenan wa amma riwayatu an Ali radiyallahu anhu fa qala ash-Shafi'i a cikin ainihin musnad na Imam Shafi'i wancan musnad na Walid dan Muslim wannan kuma a cikin musnad na Shafi'i yace akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi an Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Usmana an ummihi Fatimata binti Husayn daga mahaifiyarsa Fatima ƴar Husaini anna Ali ibn Abi Talib nan ma akwai inkitai wannan jika sayyidina Ali kyama bata riske shi ba nan ma akwai inkitai daga Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda qala aka ce Ali ya ce li an asuma yawman min sha'bana nayi azumi wata rana a cikin sha'bana ya zama wannan rana a keke da keken abinda yake alama fi nafsul amri 30 ce ga wata kaga ta zama yawman min sha'bana kenan ko nayi wannan azumin ahabbu ilayya min an uftira yawman min ramadana na fi jin sauki yafi mini soyuwa a raina da na sha ruwa a ranar 1 ga watan ramadana in ya zama alama fi nafsul amri keke da keke watan ya fito amma ba a ganshi ba to da a ce yau ana tunanin 1 ga ramadana ne koko 30 ga sha'bana to wanne ne zai fi mishi a bisa wannan riwaya da bata inganta ba to gara yayi kan da garki yayi azumi ko ya zama 30 ga sha'bana amma dai yayi azumi in kuma ya zama 1 ga ramadana to bai kuskure ba da ya lissafa shi a 1 ga sha'bana sai ya zama in kuma 1 ga ramadana ne ta usawan to ya sha kafara ko ina fata muna gane wannan to amma dai wannan shi ma bai inganta ba daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa amma riwayatu an ibn Umar fa fi kitab Abdul Razzaq al-tafin malam Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sanani musannaf kenan malam Abdul Razzaq yace akhbarana Ma'mar an Ayyub an ibn Umar hadisi ya riske mu mun samu daga Ma'mar daga Ayyub as-Sakhtiyani daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da mahaifinsa fala yace kana idza kana sahabun asbaha sa'iman kana Abdullahi ya kasance idza kana sahabun idan akai girgije wannan kana ta biyun ta amma ce idan akai hadari ko girgije asbaha sa'iman sai kawai waye gari da azumin sa ma'ana yau 29 ga watan sha'bana da rana ta fadi sanda za a duba wata sai ya zama akwai hadari mai lullube sararin samaniya to sai wayi gari da azumi wa in lam yakun sahabun idan ko babu girgije kuma ba a ga wata ba asbaha muftaran sai wayi gari da shan ruwan shi ma'ana yanda yana da yaqinin ba a ga wata ba kenan wannan ya inganta daga Abdullahi dan Umar zamu zo mu bayani akan shi amma ya inganta daga sahabi Abdullahi dan Umar dan wannan isnadin kamar rana yake Ma'amaru an Ayyuba an Ibn Umara ina fata mun gane za kuma mu ji wasu ma hadisan da suka ƙara wannan inganci a cikin musnad na Imam Ahmad a takeice malai ya ci gaba da cewa wa fi sahihain anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru a cikin riwaya
daga shi din dai Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ga wata ku yi azumi idan kun sake ganin wata ku sha ruwa fa in ghumma alaikum faqduru lah idan an boye muku wato ku mushi ainihin takadiri zadal imamu ahmad rahimahullahu bi isnadin sahih a riwaya imamu ahmad da isnadi ingantacce Allah ya ba imamu ahmad rahama sai ya kara anashi annafi'in qala daga nafi'u yace bayan da ibnu umar ya bada wannan labarin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce nafi'u babban dalibin sa yace kana abdullahi idza maba min sha'bana 29 yawman abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa ya kasance idan aka yi wuni 29 a sha'bana ya ba'athu man yanzuru zai tura aje bayan gari a duba mishi wata fa in ra'a idan an ga wata fa zaka shikenan ba matsala wa in lam yara in ba a gani ba wa lam yahul duna manzirihi sahabun babu kuma wani girgije ko wala qatrun ko hadari wanda suka shiga tsakanin shi da tsakanin ganin watan asbaha muftira idan babu hadari wato gari na nan shar rani ne ko kaka'a ko lokacin da dai ake ganin wato sama lahiya lau gare gare sai ya zama amma kuma ba a ga wata ba sannan kuma babu wannan hadari to sai waye gari gobe yana shan ruwa ya lissafa 30 ga wata wa in hala duna manzarihi sahabun aw qatarun asba sa'iman idan ko girgije ko hadari ya sha makanta tsakanin shi da sama sai kawai ya dauka cewa to ai ma dai ba mamaki ma watan ya fito kai ba a ganshi bane sai ya tashi waye gari da azumi wannan al-Imam Abu Dawud ma fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Umar da isnadi tabbatacce ina fata mun gane wannan to yanzu an samu daya kenan sahabi kwaya daya wanda da gaske ya sabawa wannan abin da muka ji a cikin hadisai marfu'ai zamu ji maganganun da malam zai akama dannan kowa ya kwanta da hankalin shi jama'a karka damu wa amma riwayatu an Anas radiyallahu anhu fa qala al-Imam Ahmad haka nan riwaya daga babban boyi boyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace qala al-Imam Ahmad a cikin musnad Imam Ahmad yake cewa haddathana Isma'ilu ibnu Ibrahima haddathana Yahya ibnu Abi Ishaqa qala ra'aytu al-hilala imma adh-dhuhra wa imma qariban minhu yace wata rana an wayi gari kawai sai muka ga jinjirin wata ko dai da azhar ko kuma qariban minhu gab da azhar fa aftara nasu minan nasi wana an yi azumi ne 29 da rana ta fadi sai ba a ga wata ba daga shikenan mai kon gobe sallah sai zama gobe jajibari shikenan aka ci gaba da azumi gobe bayan da aka yi azumi aka kai azhar kawai sai ga wata ya fito to wata kuma idan ka ganshi da rana alama ne akan najiye ne kenan ko da rana da aka ganshi shikenan ko kuma kusa da azhar sai aka samu labarin an ga wata fa aftara nasu minan nasi wasu mutane daga cikin mutane da suka sha ruwa kuma wani gwaru gwaru ko fa ataina Anas ibn Malik wannan mutum mai suna Yahya dan Ishaqu yace sai muka tafi gun Anas dan Malik fa akhbarnahu muka bashi labari bi ru'yatil hilali cewa an ga wata wa iftari man aftara da kuma cewa wasu sun sha ruwa fa qala sai yace hadhal yawmu yakmulu li ahadun wa 30 yawman haji kuma yace to ni bari in gaya muku yau azumin da nake ina kai 31 ne ma ba ma 30 bane wadhalika li anna al-hakim ibn ayyuba arsala ilayya qabla siyamin nasi inni sa'imun gadan fa qaritu al-khilafa alayhi yace saboda akwai gwamnan garin a lokacin wannan a kasar Basara Anas yana rayuwa a kasar Basara akwai gwamna ko kuma a ce sub gwamna kenan za a ce domin gwamnan kasar Iraki gaba ɗaya lokacin Hajjaju ne Hajjaju da wanda ake ta labarin shi a baya Hajjaju nan mai duka mutane to Hajjaju na da wannan ma'aikacin nashi Al-Hakim ibn Ayyuba ibn Al-Hakim As-Saqafi cousin ne na Hajjaju ibnu ammihi ne dan uwan mahaifi wanda da babanka da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko shi yake ce ma cousin ko da Hausa mai sunan shi abokin wasa misali kuma kamar haka to wannan mutumi a
shine sai Hajjaju yace mai to je ka karke mun basara kai ka zauna a basara ni ina kufa to da yazo kaga shine kenan kamar a ce wakilin gwamna kuma taimakin gwamna ko babban commissioner ko da abin da aka kira shi ko kantoma to shine yake zauna a wajen ya rasu in ba na manta ba shekara 97 bayan mutuwar Abdul Malik dan Marwan Hishamu dan Abdul Malik bayan mutuwan Hishamu dan Abdul Malik na'am sorry ba shi ba akwai Suhudu akwai Suleiman akwai kutura musulun Salifu kun Banu Umayya din wanda suka yi aiki da Hajjaj Abdul Malik dan Marwan bayan shi sai Al-Walid dan Abdul Malik na'am to da Walidu ya rasu Suleimanu ya hau Suleimanu ba sa shiri da Hajjaju sai ya sauke Hajjaju of course Hajjaju mai yasa aka ka Hajjaju ya riga ya mutu a lokacin yasa aka kama dukkan dangin shi waɗanda suka rike mukamai daga ciki har da wannan aka dinga dukan su ana azabtar da su a kwace duk kuɗin da suke da shi cewa kuɗin gwamnati ne suka saki har duka ya kashe shi sanadiyar mutu shi kenan shi wannan mutum mai suna Hakamu dan Ayyub dan Hakam As-Sakafi to a lokacin yana gwamna a Basara yau wata 29 na Sha'bana ba a ga wata ba shi kuma a gwamnatance kawai suka bada sanarwa a cigaba da azumi a ranar da za a yi azumin na farko sai ya aika aka gaya ma Anas dan Malik cewa zai kawo mishi ziyara gidan shi to Anas saboda gudun kada su sabani da wannan shugaban sai kawai ya dau azumi don gudun fitinar sabanin waɗannan azzaluman shugabanni ina fata mun gane shine magana da yake cewa saboda Hakamu dan Ayyuba arsala ilayya qabla siyamin nas ya aiko mini da sako kafin ranar da mutane suka yi azumi cewa inni sa'imun ghadan ni Ayyuba dan Hakamu dan Ayyuba zan yi azumi gobe kuma ina sa ran kai ma kai kenan ko mun gane zamu gurwa ki tare ina fata mun gane su kuma sauran mutanen gari sun lissafa wannan rana a matsayin 30 ga watan Sha'bana sai Anas yayi azumi rana to sai zama da aka yi azumin kuma aka tafi mutane suna da 29 Anas na da nawa kenan shida Hakamu dan Ayyub 30 da aka yi wannan kuma sai aka sake yin girgije ba a ga wata ba washe gari an dauki azumi mutane suna da 30 kenan ko Anas ya dauki na nawa kenan 31 kaji yanda lissafin yake to da azhar sai aka ga wata shine da suka zo gunshe ce to ni yau din nan nawa 31 ne ma kare wata kenan rigiji gabs fatawa ta yi zurfi kenan ko shine ba su wannan uzurin akan dalilin da yasa yayi azumi fasumtu ana wa mutimmun yaumi fasumtu wa ana mutimmun yaumi hadha ila al-layl yace da haka nayi azumin nan 31 30 dan kan na saba wa wancan mutumi shugaban garin sannan kuma zan cika wannan na yau dinnan bazan sha ruwa ba sai an kai fim mu atin musyama ila al-layl zaka sai waye gari azumin shi 31 digiji gabs na farko dai wannan nuna maka fiqhun da Anas yake da shi wajen iya zama lafiya da shugabanni to wannan shugabanni ne mugaye mutunta jama'a za su iya mishi komai da baka tsammani ba sa ganin alfarma cewa ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ne dan aljanna ne kaza kaza ba ruwansu da wannan za su iya ci mishi mutunci malamai suna maganganu akan ire-iren waɗannan abubuwan da suka shafi mahalli na khilafa tsakanin mabiya da shugaba wajibi ne wato masu bi su bi shugaban su game da azumi a cikin littafin Mughni na Ibn Qudama da At-Tamhid na Ibn Abdul Barri sun tattauna akan wannan cewa mutane suna bin shugaban garin su ne akan azumi suna bin shugabannin su ne akan azumi wannan shine kuma fatawa mafi inganci jama'a haka game da kasar idan da za a fita a tafi wani waje sai a je a tarkice akan kasar za a yi anan ko ba za a yi kasar ba mu matafiya ne ko ba matafiya bane mu to abinda jagoran tafiyar yace ayi shi za a yi ko da ya saba wa ra'ayinka alal misali yanzu a nan garin Zaria ko a Kaduna ko a Kano ko wasu garuruwa da suka yi fadi akwai inda za a je a garin sai ya zama a da watakila tafiya ne
a yanzu kuma ya zama anguwa. Yanzu daga nan tudun wadan Zaria ko cikin garin Zaria da shika gari da shika asibiti to wasu garuwa ne daban. Yanzu kuma watakila a tunanin wasu ya zama anguwa, garin ya cike ya hade. Haka Dogarawa da Zabi, haka in ka bi hanyar Jos, watakila har zuwa makabartar Dambu, watakila duk ba a matsayin wani gari bane, kamar anguwa ne ko? To da za ku je asibitin shika yanzu ga yadda marasa lafiya, sai sallah ta kama mu a matsayin mu na taron masu tafiya. Waye jagoran mu? Sawa'un direban mu ne, limamin mu ne, wanda ya fi mu shekaru ne, wanda dai kawai ya fi mu karfin hali shine jagoran mu. To in aka zo za a yi sallah azhar ko la'asar, wani na ganin shi fa yanzu azhari yake, wani kuma na ganin a'a mu fa matafiya ne, mu ci more rukhsa ko? To abinda shugaban ku ya ce a yi shi za a kurayi. Wannan shine manhajin salaf jama'a, wannan shine manhajin salaf. Malam Uthaymeen ya tattauna wannan matsalar shi ma a cikin shari'a kidi da sharhin littafin Iqtida' as-Siratal Mustaqim da littafin shi mai a cikin kuma fatawa da ake mishi na abin nan fatawa ala darbir rahmani ko ala menene sunanta na manta sunan fatawa, wasu fatawoyi da yake dirana alhamis, dirana alhamis ana zama da shi a falansa yana amsa tambayoyi tun bayan la'asar har zuwa magariba. Galibi kuma suna azumi sai a sha ruwa a wajen. Malam Usman yayi tayin irin wannan fatawoyin a rayuwarsa. To anan ma an mishi tambaya ya bada irin wannan fatawa, dan za ka ga wasu mu muna da zafin kai sai mun tace shi abin da ya gamsu kawai zai mu'tamar. Kuma akan wannan fatawa shine mas'alar ayyuhin sahabi ibn mas'udin shi da halifan musulunci wane kenan? Usman dan Affan, kamar yadda Bukhari ya ruwaito da Muslim. Aka je Arafa ko an je aikin haji zamanin Usman na halifa, ya kamata a yi kasaru, ya ce shi cikawa zai, shi maka garin sai ya yi tawili. Kamar yadda Aisha ta mun karanta a baya a cikin ainihin abuwa na kasaru, sayyidina Usmana ibn Mas'udin ya challenge din shi akan wannan, da aka tashi sallah kuma ya cika musu sallah, duk suka cika sallah. Sai wasu yan banna iya suka cewa babban malami ibn Mas'udin ya aka ka ce babu kyau kuma ka cika sallah, yace saboda sabani bala'i. Allah ya tsare mu daga sabani wanda yake bala'i. Na'am. Eh. Na'am. Ya faɗi wannan a cikin fatawa Malam Uthaymeen. Idan aka yi tafiya ya zama jagoran bai da ilimi, to abinda jagoran ya kamata yayi sai ya bin maganar masu ilimin ciki. Amma dai da umarnin shi za a yi aiki. Ma'ana da umarnin shi za a yi aiki. Amma in ta bayyana tsabaragen jahilci ne da son zuciya, ce ba za a bi shi ba akan wannan. Sai shi jagoran ai ya kamata ya tantance jagoranci idan yana da hankali ko tunani ko hangen nesa ko? To kuma daga cikin hankali da tunani da hangen nesa ya kamata su gaya mai abin da bai sani bai tambaya, abin da ake fitin daga shugaba kenan. Ko ba haka ba jama'a? In dai shugaba ne wanda yake jagoranci akan ilimi da hankali da hangen nesa da kuma idara ta mutane, human management, to ya kamata abin da bai sani ba sai ya tambaya. Ko da ta kama ku a cikin mu da muke cikin tawaga dukan mujahidai ne, sai a kira wani wanda baya wajen, algatu malam ga abin da ya faru gare mu me ya kamata mu yi? Ce eh to kaza kaza kaza, ce to shikenan muna tambayi malam wane, ya ce ga abin da zan yi. Khalas. Allah ya samu dace. Malam ya ci gaba da cewa wa amma riwaya an Muawiya fa qala Ahmad. To dangane da wannan abin da Anas yayi, malamai sun tattauna sosai game da shin zai yi mutum ya yi azumi 31 ko ko ya zai. Maganar da malamai suka kakkata akai shine ba a kai azumi 31. Idan har mutum ya yi azumi ya yi 30, idan kuma aka ce yau har yanzu ana cikin Ramadana, ya tabbata Ramadana ne ko? To kawai sai ya yi ilga'in wancan na gefen, ba zai lissafa da na farkon ba, sai ya yi azumin, amma lissafin wancan na farko ya kai. Idan kuwa ya zama shine yayi tun daga cikin sha, kun gane abin da ake nufi kuwa? Da ya yi azumin sai yanzu ya gane shike da kuskure, ya yi ɗaya ne na can farko a cikin sha'abana, to kawai sai ya ɗauka wancan kawai ya tafi a banza ne, sai ya ci gaba da yin azumi, amma lissafin shi 30 ya balla wancan. Idan ko ya zama yau 30 kuma watin ba a ga wata ba, gobe in ya ɗau azumi 31, su kuma mutane da suka yi 29 su kuma su ne suke da kuskure, shike da lissafi mai kyau, amin su suke kan daidai, shike da lissafi a kuskure,
to dole sai ya sha ruwa, sai ya sha ruwa. Idan ko ya zama 28 yayi, ma'ana shi 29 su suka yi 28 mutun yayi, wasu suna da 29 kuma aka ce an ga wata, ma'ana shi ya dauka a wani gari kenan, yazo sai tare lissafin shi 28 ne, su kuma da tara yana kasa da mutane kenan ko, in ya tabbata an ga wata gobe sallah nan ma dole ya sha ruwa. Saboda azumi ibadar jama'a ce, ba ibadar daidaiwa ba ce, da mun cewa manzo Allah yi as-sawm yawma tasumuna wal fitru yawma tufṭiruna, a hadisin al-Imam at-Tirmidhi da isnadi ingantacce. Dan haka azumi ne da ake ibada ce da ake amfani da mafi yawan mutane akan me suke, kada mutum ya kale shi kada ya ce shi kuwa lissafin shi daidai ne, ba wanda ya isa. Allah shi kyauta. وأمر رواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس ابن مسيرة ابن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول شوى معاوية أن أبو سفيان يا كسن شينا شوى. وأن الرواية إتما تنادى أينهم مسألة دما لم يسكتتونا كانت رامو دومجي إن شاء الله. Cewa Muawiya ya kasance yana cewa li an asuma yawman min sha'bana ahabbu ilayya min an uftira yawman min ramadana, shi ma irin magana can da aka rawaito daga ainin sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, cewa dan nasharu daga Abdullahi dan Umar kai ko, dan nasharuwa a cikin ramadana gara ne azumi a sha'bana. Wa amma riwayatu an amr ibn al-As fa qala Ahmad haddathana Zaid ibn al-Habbab qala akhbarana ibn Lahi'a an Abdullah ibn Hubayra an Amr ibn al-As أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأن رواية إتما إسناد انتا قاشنا وإسناده ظاهر الضعف. سود ابن لهي أدنى متنمي روني كما ياتي عن داما مدلسيني. ودان هكا وأن رواية إتما بطا إنغانتا بچيوا وي أمر أن آسيا كسنتينا أزمي رند أكي شكا رند النبي هانا دن. وأما الرواية أن أبي هريرة فقال هل إلى إمام أحمد يكي چيوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم والله نيقا وين أزمن وتر رمضان درانا قدا أحب إلي من أن أتأخر يا فمن الهيري أكن نيلت لأني إذا تعجلت لم يفتني دين إذا نيقا واتو رمضان مذيكو بتشمنوا وإذا تأخرت idan ko ne jinkiri fata ne zai iya kubuce mini. To wannan isnadi ne ingantacce jama'a. Wa amma riwayatu an Aisha radiyallahu anha fa qala Sa'id ibn Mansur haddathana Abu Awana an Yazid ibn Khumair an ar-rasul alladhi ata Aisha fi al-yawm alladhi yushakku fihi min Ramadana. To wannan isnadi na malam Sa'id dan Mansur a cikin sunan dinsa da gani babu tambaya, domin gashi nan an yi ibhami anir rasuli daga dan saƙon allazi ata aishata, wanda ya zakke wa Aisha ya je wurin ta ya tambaye ta fil yawmin ladhi yushakku fihi, yana mata tambaya game da ranar da ake yin shakka min ramadana. Qala sai tace da shi, sai mai tambaye imanin labarin yace qalat aisha li an asuma yawman min sha'bana ahabbu ilayya min an uftira yawman min ramadana, wai ita ma ta faɗa irin maganar Muawiya da na sha ruwa a Ramadana gara ne azumi a Sha'bana. Wa amma riwayatu an Asma'a binti Abi Bakr radiyallahu anhuma fa qala Sa'id aidan shi ma Sa'id dan Mansur yace haddathana Ya'qub ibn Abdurrahman an Hisham ibn Urwa an Fatimata binti al-Mundhiri qalat daga Fatimatu al-Mundhiri take cewa ma gumma hilalu Ramadana illa kanat Asma'u mutaqaddimatan biyawmin, ba a taba kyamakance jinjirin watan Ramadana ba a ganshi ba face sai Asma'u ƴar Abubakar ta rigaye shi da azumin kwana daya, wata amuru bi taqaddumihi, kuma sai ta ce duk jama'a ta su haka. Malai yace wa qala Ahmadu haddathana Rauh ibn Abbad an Hammad ibn Salima an Hisham ibn Urwa an Fatima an Asma'a annaha kanat tasumu al-yawma alladhi yushakku fihi min ramadana, itana yin azumi ranan da aka shakka na ramadana. To bayan da ya gama wannan sai ya ce wa kullu ma zakarnahu an ahmada,
duk wannan da muka ambata daga Imam Ahmad da aka ce Ahmad ya ce Ahmad ya ce Ahmad ya ce dinnan fa min masailil fadl ibn ziyad anhu mun kwaso waɗannan maganganu ne inji al-Imam Ibn al-Qayyim daga littafin masail na ainihin wato al-Fadl ibn Ziyad akwai malam Fadl dan Ziyad Abul Abbas al-Baghdadi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban al-Imam Ahmad ne min mutaqaddimi ashabi Ahmad ibn Hanbal ya kasance ma yana yin limanci Imam Ahmad yana bayan shi ya sa shi limanci so da dama babban malami ne mutumin kirki ne mai gaskiya ne al-Khallal ya kawo tarjumarsa a cikin tabaqat na ainihin Hanabila haka ainihin Ibn Radabin da makamantansu to duka daga nan ne ya dauko inda yake cewa qala Ahmadu da makamantansu wa qala fi riwayatil Asrami a riwaya Asram Imam Ahmad yake cewa idza kana fis sama'i sahabatu aw illatun asbaha sa'iman idan akwai girgije ko wani abu da ya hana a ga sama to mutun ya wayi gari da azumi wa illam yakun fis sama'i illa idan ko babu wani abu da zai sha makanta sama ko ba a ga wata ba asbaha muftiran to mutun ya wayi gari yana sharuwa wa kadhalika nukila naqala anhu ibnahu salihun haka ya'en shi salihu da abdullahi suka ruwaito wal marwazi da kuma al marwazi wal fadl ibn ziyad da ma dai shi wannan malam falal dan ziyad wa ghairuhum da wasun su dukkanin su sun hakaito daga al imam ahmad cewa ayi azmi ranan shakka matukar sama ba warewa ke take ba gajidi ya kawo maganganun da yake cewa zamu kawo muku maganganun su ga baki daya da isnadojin su ga sunan duka ya kawo mustaufa sai ya ce wal jawab min wujuhi za a bada amsa ta fuskoki da yawa kaga gaba ɗayan zaka ji ka rude to yanzu an ce salafiya gashi duk salaf din ma sun sabawa hadisi to yanzu ya kenan ya za a yi babu wani matsala yanzu ba koda duka waɗannan maganganun sun ingata daga su sahabban nan gaba daya ba za a aje hadisi mantuki muhkami a dauki maganar su wannan shine manhajin salaf din balantana ma ka ji mafiya bai inganta ba sannan kuma zaka ji tawilin da malamai suka yi da fasara da suka yi ahaduha daya daga cikin fuskokin da za a bada amsa an yu qala sai a ce laysa fi ma zakartum anis sahabati asarun salihun sarihun babu wani abu da kuka ambata daga sahabbai wani asari mai nagarta wanda kuma ya fito qarara fi wujubi sawmihi yace wajibi ne yin azumi hatta yakuna fi'luhum mukhalifan li hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ballantana a fara tunanin cewa abinda suka aikata ya saba wa shari'a da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa inna ma ghayatul manquli anhum sawmuhu ihtiyatan gal gayar abinda zaka ce an hakaito daga gare su shine suna yin azumin wannan rana dan ainihin wato kokarin su zama sun zama at the safer side shine ihtiyat dan gujewa shi fadawa cikin wani sarkakiya ko tarnakin cewa sun sha ruwa a ramadana wa kad sarraha Anas bi annahu inma samahu karahatan lil khilaf ala al umara'i kaji shi ko Anas ma ya fada karar cewa yayi azumin ne dan jin tsoron kai ya saba wa shugabanni walihaza qala al imam ahmad fi riwayati dan haka ne Imam Ahmad a wata riwaya yake cewa annasu tabu'un lil imami fi sawmihi wa iftari mutane suna bin sawun jagoran garin su ne wajen azumin sa da shan ruwan sa wan nususul lati hakainaha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min fa'ilihi wa qawlihi wadannan nassoshin da muka ruwaito inji al imam ibn al-qayyim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana da aikin sa game da shan ruwa ranan shakka da umarni akan kar ai azumi ranan shakka inma tadullu ala annahu la yajibu sawmu yawmil igmam yana nuna mana cewa ne ba dole bane ayi azumin ranar da ake da girgije wala tadullu ala tahrimihi amma kuma nassoshin ba sa nuna cewa haramun ne faman aftarahu azi wa man samahu akhadha bil ihtiyat wannan amsa ta farko da bari kenan yace to da haka wanda ya sha ruwa ranar shakka to ya dauki abin da yake halas ne wanda ya azumi ranar shakka ya dauki abin da yake cewa ihtiyati wannan amsa mai rauni ce jama'a zamu zo mu ji da kanshi zai magana akan ta asani amsa ta biyu annas sahabata kana ba'dhum yasumuhu kama hakaitu sai a ce eh lallai ne wasu daga cikin sahabbai suna yin azumin wannan wuni kamar yadda aka ba da labari wa kana ba'dhum wasu kuma sun kasance la yasumuhu ba sa yin azumi a rana wa asahhu wa asrahu marruya anhu sawmuhu mafi inganci da mafi fitowa fili daga cikin waɗanda aka ba da labarin cewa yana yin azumin wannan rana ta shakka Abdullahi ibn Umar shine yake da isnadi ingantacce kamar yadda muka jigo qala ibn Abdul Barri sai ibn Abdul Barri namari yace wa ila qawlihi dhahaba tawusun lil yamani izuwa ga zancan Umar Abdullahi dan Umar aka samu tabi'i daga cikin tabi'ai tawusul yamani ya tafi akai wa Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Ahmad ibn Hanbal warwaya mislu zalika an Aishata wa Asma'a ibnatai Abi Bakr malan yace ibn Abdul Barri yace kuma an hakaito wannan magana daga Aisha da Asma'u diya guda biyu na ainihin sahabi Abu Bakar radiyallahu anhu wa anhuma wala a'lamu ahadan dhahaban madhhaba ibn Umar ghayruhu ibn Abdul Barri yace ban san wani wanda yake akan tafarkin nan na Abdullahi dan Umar ba in ban da waɗannan mutanen Fawusul Yamani da Imam Ahmad da kuma riwayar da aka ce daga Aisha da Asma'u qala yace wa mimman ruwiya anhu karahatu sawmi wa mishak daga cikin kuma waɗanda aka ruwaito suna kyamata azumin ranar shakka akwai Umar ibn al-Khattab babban sahabi to kaji a can mun ji riwaya cewa suna yi ko bata inganta ba nan kuma ga riwaya kuma ingantattu cewa ba sa yi suna da karhanci akai ma wa Ali ibn Abi Talib kaji agar sayyidina Ali ibn wa ibn Mas'ud wa Huzaifata wa ibn Abbas wa Abu Huraira wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu kaji da same mutane daga cikin su waɗanda a can aka ce sun ce ayi ko kuma sun yi akwai Umar akwai Aliyu akwai ainihin Abu Huraira akwai Anas dan Malik kaji dukkan waɗannan kuma yanzu gashi an ba mu labarin su kuma fatawarsu ita ce aka san waccan fatawa qultu ni malam Ibn Qayyim al-Jawziya sai nace al-manqulu an Ali wa Umar wa Ammar wa Huzaifata wa Ibn Mas'ud al-man'u min siyami akhir yawmin min Sha'ban tatawwa abinda aka cirato daga waɗannan malamai sayyidina Ali sayyidina Umar Ammar dan Yasir Huzaifatu dan Yaman Ibn Mas'ud dukkanin su shine an nakalto daga gare su sun ce lalle lalle suna haramta suna hana yin azumi ranar shakka ta dawwi ma sun hana kar kai azumin nafila ma wa huwa allazi qala fihi Ammar shine wanda Ammar aka ruwaito ya ce man sama yawma shakki yashukku fihi faqad asaa abul qasim wanda yayi azumin ranar shakka kuma yana kan shakka bai da tabbacin wannan rana Ramadana ce daya ko kuwa Sha'ban ce 30 to wannan ya saba wa baban Qasim manzon Allah kenan alaihi salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula wannan hadisi ne ingantacce jama'a Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Nasa'i sannan al Imam al Bukhari ya allaka shi da Sigatul Jazmi Ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisi da Ibn Hibbana da Hakim da sauran malamai fa amma sawmu yawmil ghaimi ihtiyata amma dangane da yin azumin ranar da take da ainihin wato yawmul ghaimi wadda daranta an yi hadari an yi girgije ihtiyatan dan yin taka tsantsan dan mutun ya zama bai yi samu matsala ba ala annahu in kana min ramadana da tunanin cewa idan ramadana ne fa huwa farduhu to yayi farilla wa illa in ba ramadana bane fa huwa tatawwu in tayi ruwa rijiya go in bace ba masai fal manqulu an sahabati abinda aka hakaito daga sahabbai yaqtadi jawazu yana nuna cewa sahabbai suna ganin halastin yin haka huwa allazi kana yaf'aluhu ibn Umar kuma wannan yin azumi ranar shakka da niyya biyu ko dai ya zama in daya ga wata ne to ramadana farilla in ba daya ga wata ba to karshen sha'bana to nafila shine abinda aka samu Abdullahi dan Umar yana yi da Aisha wa hadha ma riwayati Aisha wannan kuma fa ita Aisha tana yin haka tare da cewa kuma ta ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghamma hilalu sha'bana idza ghamma hilalu sha'bana ya kasance idan aka samu buyana jinjirin watan sha'bana adda 30 yawman thumma sama sai ya ainihin kirga kwana 30 sannan sai ya azumi. Wa qad rudda hadithuha, rudda hadithuha hadha, an tunkude wannan hadisin nata, bi annahu law kana sahihan, cewa da hadisin ingantacce ne, lama khalafatu, da ba ta saba hadisin ba. Wannan raddin bai tabbata ba jama'a. Al-ibratu bima rawa la bima ra'a, shine kaidar usuli. Ana lura da abinda mai riwaya ya bada labari ne, ba ra'ayinsa ba. Da haka waɗannan maganganun duk da yake faɗa, duk maganganu ne masu rauni. Abinda yake tabbas shine ba a azumi ranar shakka. Me yasa? Saboda Annabi ya hana alayhi salatu wassalam. Duk wanda ya kame da Amar ya faɗa, babu shakka ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya rage wanda ya tawili ko wani abu, wannan na iya samun mafita. Amma dai ba daidai bane, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya hana, kuma aikace baya yi. Waja'al siyamaha illatan fil hadisi, wanda suka tunkuɗe hadisin sai suka ce wai illa hadisin, saboda ta ruwaito kuma ta saba mishi. Walaysa al-amru kadhalika, kaji yamma zai ce wannan ba magana bace da za ka karba. Fa innaha lam tujib siyamahu, ita ba ta ce fa wajibi bane. Wa innama samatu ihtiyatan, tayi azumin ne dan taka tsantsan. Wa fahimat min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amrihi anna siyama la yajibu hatta takmula al-idda, ta fahimci cewa daga aikin manzala sallallahu alaihi wasallama da kuma umarninsa, to azumin baya cika sai ta cika lissafin shi gamgam. Ma'ana kai ya zama ta sha ruwa ranan, ya zama ta sha ruwa ne a Ramadana, sai ya zama in an yi azumin ta zama tana da 28 alhalin 29 ya kamata ta yi, ko tana da 29 alhalin 30 ya kamata ta yi. Walam tafham hiya wala ibn Umar annahu la yajuz, ita da Ibn Umar ba wai suna da fahimtar cewa bai halasta bane, a'a suna ganin ya halasta a sha ruwa ranar shakka, amma da za a yi azumi to da yafi. To wannan shine ijtihadin su, shine fatawar su, kuma shine kuskuren su. Ina fata mun gane wannan. Ruwaito hadisin amma da suka zo fassarawa, sai suka fassara shi a matsayin ba manzon Allah ya hana ne ala wajhi jazmi ba, a ya hana ne dan kada ya zama wani abu daban. Amma da mutum zai yi da sunan yana takatsantsan, to da yafi. Wa hadha nam din ne mai gabatuwan azumin Ramadana ne, kuma wannan shine mahallin da zadin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumin tarbar wata, wannan abun kuma shine tarbar wata ne, shine mutum ya azumi ranar da ba a da tabbaci game da ita, yawmu shak, shin 30 ga wata ce ta Sha'abana ko ko 1 ga watan Ramadana ne, saboda dai jiya wata yayi 29, kuma sama bata bayyana karara ba, akwai abin da ya sha makance ta. Dan haka mu dai bamu ga wata ba, amma ba mu da tabbacin ya kama ko bai kama ba, to ana hukunci ne da yaqini a ibadoji na lokaci da sauransu. Yaqini shine bamu gani ba, ya kama ko bai kama ba wannan takhmin ne, wannan zato ne. To ba za a aiki da zato at the expense of ala hisabil yaqini ba, a wurgi da yaqini a kama zato ba za a yi haka ba, shi sa Annabi ya hana. Dan sunanta da maranar shakka, wato kikikaka 50-50, ɗaya ga wata ne ko 30 ga wata, sai manzo Allah ya ce kada a yi. Har ma wanda da a ce zai yi azumi ne, amma ba ma da niyyar tarban watan ba, da niyyar bari ya fara nafila, in bai saba ba da aka ce kare yi, ana so ne dan ka fara azumin ran da ya tabbata an ga wata. To idan bai tabbata an ga wata ba, taklifin yin azumin bai hau kanka ba. Daga sanda aka ce an ga wata ya tabbata, daga lokacin ya hau, za mu zo mu ji ko da rana tsaka aka ce an ga wata, shikenan sai a ci gaba da yin azumi. Kamar yadda wancan aka ce an ga wata rana tsaka, shikenan sai a karya azumi, gobe sai a fita a yi iji. Saboda babu ainihin tanattu'i a cikin qawaid na addini cewa bari mu yi kar mu samu matsala. A'a, ana fara azumin ne idan ya tabbata an ga wata, kamar da ya faɗa a baya, bi ru'yatin muhaqqaqa. To ba a ga wata ba, ba za a lissafa wannan a matsayin Ramadana ba. In daga baya labari ya iske mu an ga wata, daga sanda aka ga watan muka shiga Ramadana, waɗannan fatoyi da waɗannan sahabbai babu shakka akan janabas sawaba, su biyun nan sun zame daga abin da yake daidai, amma kuma sun samu ladan ijtihadi. Amma sauran sahabbai dake kan wannan abin da manzo Allah ya karanta su suke kan daidai. Duk da yake zaka ga shi ma yanzu anan Ibnul Qayyim yana kokarin goyi bayan wannan maganar, domin gashi ya ce wa hadha a'dalu al-aqwali fil mas'ala, wannan shine zance mafi zama a tsakatsaki game da mas'ala. Wa bihi tajtami'u al-ahadith wal atharu, kuma shine zai hada hadisan da maganganun sahabban su zama sun hadu ba a wurgar da wani ba. Wa yadullu alayhi ma rawahu ma'mar an ayyuba an nafi'in an ibnu umara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li hilal ramadana, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da azum game da jinjirin wata, yace idza ra'aytumuhu fasumu, idan kun ganshi ku yi azumi. Wa idza ra'aytumuhu fa aftiru, idan kun ganshi ku sha ruwa. Fa in ghumma alaykum, idan an boye muku shi. Faqduru lahu 30 yawman, sai ku lissafa mashi kwana 30. Rawahu ibn abi rawad an nafi'in anhu, cewa fa in ghumma alaykum, idan an boye muku shi. Fa akmilu al-iddata 30, kuma gane wajihin ainihin wato hujjar tashi shine idan an boye muku wata, to ku cike lissafin 30. To ma'ana idan an boye muku watan Sha'abana ba ku ganshi ba, to ku yi azumin kwanan Ramadana 30. Shine fasara da suka mai, ko an gane kuwa? Wannan ranar Shakkar da kuma next 29 days, to ku yi azumin su duka. Shine fasara da suka mishi, an fahimta kuwa? Yawwa, wancan idza ra'aytumuhu fasumu, wanne ne za a gani a lokacin? Hilalu Ramadan ko? Wa idza ra'aytumuhu fa aftiru, wanne ne za a gani? Hilalu Shawwal ko? Fa in gumma alaykum, idan an boye muku wani daga cikin su, duk wanda aka boye muku daga cikin su, ku tabbata in siyatan azumin ku kun hada har da ranar da aka boye din. Ko mun gane? Idan an boye ranar farko ku yi azumi, idan an boye ranar karshe ku yi azumi. Shine ihtiyatan da suke fasarawa. To shi yanzu Ibnul Qayyim ya hada waɗannan matsayin mahadar gaba ɗaya hadisan, amma kuma da kanshi zai ƙara warware wannan magana da wata magana a gaba insha Allah. Na'am. Za a samu tendensin yin 31 kwarai kuwa idan aka bi wannan, domin idan ya zama Sha'abana ya zo an yi 29, sai ya zama wata ba a ganshi ba amma akwai hadari, sai aka ce to a fara azumin gobe, kaga wannan ya zama ɗaya ga wata. In aka yi shi kwana 29 sai kuma ba a ga wata ba, amma na aka yi shi kwana 29 ba a ga wata ba, sai a sake cika 30, ba zai zama yadda kake tsammani ba. Ka fahimta? Dan lissafin zai zama ba za a bar Sha'abana yayi 30 ba, kamar yadda kuma ba za a sha ruwan Ramadana ba in ba a ga wata ba sai an yi 30. 30 din ne da kenan, domin wannan ranar Sha'abana 29 idan ba a ga wata ba ya kamata ya zama 30 ko? To sai aka lissafa shi ɗaya ga wata, da aka za a yi ta yin azumi tiryan ana lissafi ya ai 29 idan an ga wata gobe azumi ya ƙare, in ba a gani ba, in babu hadari 30, in ma da hadari 30, da an yi 30 ɗin to shikenan kuma sai a sha ruwa, ba zai zama 31 ba. Amin. To ina ganin bari mu saurara anan insha Allah, saboda ƙurewar lokaci yanzu zaka ji an fara kiran sallah, kuma da sauran mas'alar ba a kawo ƙarshen ta ba, sai Allah ya kai mu karatu na gaba, sai mu tashi akan wannan gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.